mata da suke kasa rawa al'ummar su. A yau dandalin VOA ya ƙetara ni domin ya bar ƙasar Najeriya inda muka shiga ƙasar Ghana. Don kuma samu zantawa da wata matashiya. Ku biyo mu ku ji yadda hiranmu da ita ta kasance. Sai dai mai sauraro ya haƙuri. Hausar tasu ba irin tamu ba ce.
Assalamu alaikum. Da farko za ki gaya mana sunanki da takaitaccen labarinki a takaice.
Assalam. Sunana Sauratu Nuhu Bukurko. An fi ne cikin Ghana. Mu ya fi ma Hausa na Hausa ne ke Hausan Duni da Zara ke. Ok. Na fi ne Central University College da study business management is a central. Application process in Zua, Central University, but it wasn't that hard. I'm a, I was on my IT, but I'm meeting the management, but not even she forms, you know, she's one of the courses in the kitchen form, if they need, they choose. But, alhamdulillah, when I'm going to ask you, program, there's a school, some far coming from the beginning, but she come on.
Sannan idan kin fuskanci dokar ma yayin karatu a bayyana mana. Bayan kammala karatu,
ya kamata a rubuta ilimin wannan course, wani abu ne. Sun dai, sun dai make sure kamar basic din mutum ya fi hannu daga level, a muka kare, was strong. Kisa, as time went on, I actually started liking the program. Na graduate, cikin 2013. Bayan graduation, na fara aiki daga wani recruitment company don gaskiya ventures. As a new graduate, aiki cikin company wasn't easy for the gaskiya. Domin, yes, am na yaga wala mako daga school. It's related to business in aiki, amma business in wurin aiki. The class is theory, school. Sometimes, babu da bane. So, ka zo ga ka practice wannan theory din daga wurin aiki, and we find yourself that. So, alhamdulillah, management sun train mu kan dai kuma ta muka yi aiki a long time da dai da dai daga wurin su. But, aiki, I was there for almost five years. Even before that, in the machine, I was going for attachment. I think it would be attachment. I would be community service. I would not be attachment. It's an example. I think would have been a car. As we grow now, we will understand about cutting us. Come on. But we understand ourselves. What we are more passionate about having them come so cikin dunia.
Mene ne burinki a rayuwa? Me kike son ki zama? Kuma a yayin aiki wani irin ƙalubale aka fuskanta? Sannan a gashi wani irin kira za a yi wa mata musamman akan ilimi?
The stuff like that. I realize come on. I'm very passionate. Wurin taimakon wani shani mata da yara. Isa, na join a lot of volunteer organizations da ke Ghana da suke focus kan community, mata, yara, orphaned yara da widowed women. Working with the organizations, given the realize a lot of mata muga, the moment breadwinners so mutu, kids find themselves wanted. Family, most of the families in Ghana, bathroom, so not married to, so fend for themselves. Woman can, the little in that, we be here, bury, via Burma, family she. When no woman can have Calabon, she from, family. Yeah, bury. My goal in life is to establish one mentorship program that attaining intellectual matter, matter that could go through these similar processes in the suka shuka kama triumphant to say that guy my young Muslim is in the so that they don't go wayward.
To madalla malama Saudatu sai dai dandali ya ce Allah ya ida nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.